Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau yana kasar Ghana, inda a 'yan kwanakin nan ne al'ummar kasar suka gudanar da babban zabe, inda suka zabi sabon shugaban kasa da wakilai. Akan haka ne wakilayar mu Hawwa Abdulkarim ta tattauna da matasa da sauran al'umma kan al'amura daban-daban da suka shafi sakamakon zaben, da ya hada da kiran da matasa suka yi ga sabon shugaban kasar kan abin da suke fatan ganin yayi domin inganta rayuwarsu da ma sauran al'ummar kasar da suka hada da mata da matasa. Dan haka yanzu ba tare da bata lokaci ba zan baku da Hawwa'un inda za ta ji akalar shirin na yau da gobe.
To yau shirin namu zai fara da ra'ayoyin matasa da shawarwari da suka bai wa zababbin shugaban kasa John Dramani Mahama. Sai kuma mu tattauna da bakwarmu ta yau akan gwagwarmayar da mata suke yi a siyasa. Daga nan kuma mu gayyato wani matashi daga hukumar zabe inda zai bayyana mana dalilin da yasa aka samu jinkirin bayyana sakamakon zaben wannan shekarar. Daga ƙarshe kuma za mu tattauna da bakonmu na musamman, wato tsohon ɗan gidan majalisa Baba Jama'a. Bayan 'yan Ghana sun tafi sun dangwala iyasunsu a takardun zabe domin su zabi shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ranar Asabar 7 ga watan Disamban wannan shekarar. Zaben da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi nasara, to shine 'yan Ghana ke gani dole ne su bashi shawara kafin ya kama aiki. Ga dai abin da suke faɗi.
Sunana Salamatu Ibrahimawa. Abin da mun faɗi kawai ne president da zai zo nan. Abin da muke so yi kawai ita mai ke yaro sukuna. Saboda yaro sukuna neman taimako da yawa. Special schools na ake gina ba a kare ba na books. Wuji ci abinci borders, especially borders na kan puke damu. Saboda abincin cinsu na bai da ban sha'awa kuma bai da kyau. Imagine gari da miya, ya mutum da ya ci gari da miya, ya koshi ko ya samu lafiya. Sabi na muke son kawai president da zo duka, ya zo ya taimake school na, ya make sure kuma school ya jaja gyara school.
Sunana Dr. Muhammad Sadat, ni malami ne a jami'a a Ghana da ake kiran shi University of Professional Studies, a Department of Communication Studies.
Biyu ne, na farko kana bar talakawa ne kasu biya amma masu kudi su biya, ko kuwa a nemi sukun da ke kauyuka a bar su biya, su je banza wanda suke cikin gari a bar su biya. Ra'ayina na farko kenan. Na biyu kuma batun university kyauta first year ina ga mai kau ne kwarai da gaske, saboda first year na admission fee ne yana da mutane karfi, amma abu guda ne mu bangaren mu na Africa especially Ghana abinda aka ce banza duka kaga mutane ba su sa himma ciki. Don shi ni dai wannan ma da na ai kuma ce a nemi wadanda ba su da karfi sha taimaka musu, wanda ke da karfi sha bar ya biya. Ina ga kasaken da ya ci gaba su America duka haka ake yi.
Ni ne Aunty Fisi mata Malam Zakari. Mu duka muna cikin muna da yawa, mun duka mun zama guda, amma ni shawaran da nake so ne muna taya duka mu munna batu education, yanda da mu samu cin gaba kan batu education, yanda gari ya nyamu sai yanda da mu ya Allah ya tamake kuma sannan da mu ma yan gari da addu'ar mu yaso mu samu cin gaba garin ga shi muke roka, amma Allah ya tamake ku ba ku jagora.
Sunana Yusuf Andy Anas. Shawarin da nake da shi wa zababben shugaban kasa John Dramani Mahama shine maganan ilimi education yana da very important, ya sa hankalin shi kai a duba magana batun pre-HSS na a duba ina ne yake daidai a bar shi daidai a duba ina ne yake neman gyara a gyara a duba me ya kamata a kara a kara abin da ya kamata a cire a cire don wajen nan yayi very important don ilimi shine komai duka wani society da ba ilimi ciki society nan bai zuwa gaba amma duk society da masu ilimi ke da yawa ilimi mai kyau zaka ga society nan ko ba kudi suna rayuwa mai kyau
Shiri na yau da gobe Shiri na yau da gobe Murya America kenan mai gidan mai ta bagurmi Tabiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu Shiri na yau da gobe La ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama ta mulahira dai ni ka tsoro ana son zagin ummar gurmi aka tsoro gedo muryan America kenan ummar bai bar gida ba bai bar da aji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muryan America kenan
Jama'a barkanku da kasancewa da ku a cikin wannan lokacin yanzu ina tare da wata matashiya kuma mace kafin mu ci gaba da tattaunawa da ita zamu so mu ji takaitacciyar sunar malamar assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam malama wa da farko dai sunana Jamila Ahmed ni a jarida ce a gwagwarmaya ce kuma a yar kasuwa at the same time
da alama wannan zabin kin mai da hankali akai sosai
babban dalili na watan ra'ayin wannan zabe shine mu samu sauyin yanayi rayuwa da kuma watan tattalin arziki ko kuma in ce miki matasa suna cikin halin haula'i kama da makarantu masana'antu yanayin rayuwa wahasatan mata suna cikin halin haula'i to tabbas wannan gwamnati na san za ta yi iya bakin kokarinta na ganin ta ba wa mata dama su ma an dama da su a wannan tafiyar wannan shine dalili na
to yanzu wani tasiri wannan zaɓin zai a cikin rayuwanki ba ke kaɗai ba da sauran matan Ghana
kamar yadda kika sani mata da mu ake yin komai in babu mu abin fa fa ki duba ba za yi kyau ba kuma ko baya kyau ne tabbas zai shafi sauran mata saboda zai kawo ci gaba na mata saboda zai sama wa mata aikin yi da dabaru daban-daban sannan kuma zai ba wa mata dama domin su dama
to baya ga abin da kike magana akai yanzu wani rawa ya kamata mata su taka yadda za yi su kawo sakiya cikin yanayin harkokin siyasar mu yadda siyasar mu yake mafi yawanci maza ne ke gwagwarmaya wannan zabin da aka yi ma mata da yawa sun fadi
ba malama Hawwa ke ma fa ki duba wannan tabbayar taki saboda ya nuna wa mata cewa ana dama da su ki duba fa vice president din shi mace ce kuma na tabbata ita ma za ta yi bakin kokarinta ta ga ta taimakawa mata wahasatan matasa da yan kasuwa saboda hakan ne ma fa duk akai ta gogoriyo gurin dangwale domin su samu wannan gwamnati so ai ko dole a dama da mu so sai ma kuwa zai amfani da mu
zaben bana ya zo da nashi yanayi ya sake kwatanta wannan zabe
to malama Hawwa kamar yadda kika sani an shirya up wa wannan zabe wahasatan ma birane da kai hata kauyuka sun shirya wannan zabe sosai matasa sun jajirce ganin cewa an zaben musu abin da suke so wa kansu da wannan zabin mutane ne da yawa wanda ana so ai canjin nan ba yau ba sai gashi dama ta samu ai dole ko mata da matasa su jajirce su ga cewa sun kawo masoyin su ga wannan gwamnati lalle kan matasa da mata sun taka rawar ganin sun kawo wannan sabon gwamnati
zaben nan da aka yi aka kare wadda halin yanzu da ake maganar nan wannan zaben da aka yi aka kare tattara sakamakon zaben ya sha wahala sosai me zaki faɗi game da haka
ba wanda ya rantsa kowa yayi meeting target din sa kowa na da iyakar iya gwargwadon abin da ya iya yi akan wannan zaben mata ba su yi bacci ba, yara ba su yi bacci ba, kowa idansa na kan me za a je a kawo. A'a, za a kawo a sahihin labari ko kuma akasin haka. Tabbas a gaskiya ƴan Ghana sun yi rawar gani, sun taka rawar gani sosai sosai, wahasatan matasa, mata da maza sun jajirce sosai ganin sun sauya gwamnati ga muradinsu.
Gwamnatin da aka sanar da samun nasararsa baya ga dukkan manufofi da ya fito ya bayyana, ya ce zai, wani abu ne cikin mafi muhimmanci da kike ganin ya kamata isa gabansa ya yi kafin ma ya yi maganar sauran abubuwan da zai?
Na ɗaya dai muna son ya bunƙasa harkokin ilimi, sannan kuma akwai kasuwanni da aka ajiye tun zamaninsa ma ba a ƙarƙashe ba, akwai ayyuka da dama da ba a ƙara shi a wancan gwamnatin. To muna so mu yi roƙo dai, ko mu roƙe shi da cewa kada ya yi la'akari da wancan mulkin, shi adali ne a koda yaushe, kuma dattijo ne, dattijon arziki ne. So ya ci gaba da ayyuka, ya bunƙasa ilimi, ya gyara hanyoyin da aka bari, asibitoci ya ƙara musu inganci, sannan kuma ya ba wa mara ɗakunya, ya nuna musu cewa ƴan Ghana sun san abin da suke yi, shi isa suka zaɓe sa. Sannan kuma ya ba wa matasa aikin yi ba tare da protocol ba, don protocol suna ɓata mana yanayin rayuwa ta ƙasa. Saboda me zaki ga wasu asibitoci ba ƙwararru ba ne, saboda dai kawai ta hanyar wani ne, protocol ne kawai ta gajeriyar hanya aka bi domin a ƙaddamar da shi a gurin. So sai kaga ba a da ƙwararrun ma'aikata, sai dai kawai waɗanda dai aka ba wa protocols. So ya duba wannan gurin, ya duba ya gyara mana yanayin gwamnatin ba tare da ya yi shakka ba. Sannan kuma yanayin dola baya ƙasa, sama yake ta yi ya daidaita mana wannan. Ababa da yawa wanda mun san zai iya, saboda ya taɓa yi, kuma mun taɓa ganin ababen da yake yi. So zai iya, insha Allah zai samu wa matasa aikin yi, wa hasatan mata sosai, ya duba, saboda mata su ne iyayen gida, waɗanda ba sa iya ci ba tare da iyalansu ba.
Dazu kin yi wani magana kan mata, zan sake maimaitawa. Har yanzu kina ganin kamar mata da ke yakin neman zaɓe ana basu haɗin kai?
Ana ganin cewa ba mu da ƙwarin gwiwa da za mu iya aiwatar da abinda maza za su aiwatar ba. Hakan ba ne, in suka ba mu cikakkiyar dama za su gane cewa akwai mata jajirtattu, ƴan gwagwarmaya, waɗanda ba sa bacci saboda ganin sun gyara ƙasassu. A ba wa mata dama, gaskiya muna da kaso, wurin kaso 50 a cikin kashin da zan ɗiban mana na tallafawa watan siyasar Ghana.
Yanzu za mu kawo ƙarshen tattaunawa, Malama Jamila. Ya za ki yi ki jawo hankalin 'yar uwarki mace?
Harkar siyasa ba ta namiji kaɗai ba ne, ko ba ta na maza kaɗai ba ne. Mata suna da kasonsu a cikin ɓangaren siyasa, a yanayin siyasa, a yanayin mulkin ƙasa. So mu ma a ba mu dama, domin kuwa akwai masu fikira da fasaha na yanayin watan siyasa a ɓangaren Ghana. Gaskiya akwai jajirtattu. Na fata za a duba lamarin mata a siyasa, kuma a mutunta su, saboda ba wai kawai an gansu, sannan kuma a ba mu dama. A san cewa mata, in aka ba mu dama, ababa ne zai ƙara ci gaba a yanayin tafiyar siyasar Ghana. Shawarar da zan ba wa mata akan watan siyasa ko kuma in ce zaɓe a ƙasar Ghana shine su yi tsaftatacciyar mu'amala na harkar siyasa. Duk inda za su shiga su kasance suna da kima, suna da daraja, kuma su kama mutuncin kansu a duk inda za su tsinci kansu a ɓangaren siyasa. Mutunta kai shi ne abu na farko wanda mata ya kamata su yi, saboda mata muna daraja a ko'ina ne. To
zan za mu dakata da tattaunawarmu da Malama Jamila. Za mu iya ƙoƙarin mu sake tuntubarta, insha Allah. Yanzu kuma muna tare da matashi wadda muka gayyato shi daga ofishin hukumar zabe, inda za mu tattauna da shi ya bayyana mana ko ya faɗa mana dalilin da yasa aka samu jinkiri wurin bayyana sakamakon zaben shekara 2024 a nan Ghana.
La ilaha illallah duniya doron zabo, duniya ta zama damu lahira ɗai ni ga tsoro. Shiri na yau da gobe.
Barka ka dai.
Dan suka gabatar min da su.
Sunana Asante Kisi.
Asante Kisi.
Kisi.
Kai ne wa wannan?
Ni ne Deputy Director for Electoral Services. The Aikiga Electoral Commission Ghana.
Mashallah.
Muna kira nan ga National Collation Center.
To cibiyan tattara sakamako gaba ɗaya na Ghana.
Don nan ga muke so da muna duba kama results da za a yi daga constituencies. Duka an kawo nan ga from the regions barin doke ki through the transmission process don in an yi election na daga polling station yan kare an kibiya votes na ko ballots na wurin daga polling station she a declare results na in an declare results na daga polling station she the presiding officers na soon complete form so that ke kira shi form 8 sun kare zana ballot na ko vote that obtained by candidates that come from it sun kai shi constituency collation center zuwa collation center na sun tare vote da kowa ya samu
daga
wurin polling stations da ke cikin constituency na duka an tare ko vote da wani kowa ya samu wurin she ya kare sha declare results na daga parliament wanda ya ci parliament parliamentary election na wurin she presidential one na an transfer shi kuma a kai regional level to in an kai regional level kuma an tattare results da aka fito regional level constituency da ke cikin region na duka don mu duba kama Ashanti region na 47 constituencies
wato yana da mazabu 47
zuwa Wanga regional office wurin da muke yin regional collation na an kawo results duka from 47 constituency na wurin shi a tare komi
dan na fahimce ka wato mazabu guda 48 na an tattaro ko ina guda har a kawo na jiha wato jiha region inda babban gidan rufar hukumar zabe yake sha kawo wannan cibiyan sai aje
don yan kare wurin yan tare wurin votes da ko candidate ko candidates na duka suka samu an tare duka yan kare shi a fill form ana kira form na form 12 wannan form na ana shine summary form don an zana result da ko kan kuwa isa mu kan da 12 na kowa da isa mu an zana in sun kare sai a fax wannan form na akawo National Collation Center don nan ga muna jira 16 forms don muna 16 region
yanzu wato abin da kake nufi kenan abin da yake farawa tun daga rumfar zabe idan an kare wannan rumfar zabe an gwada shugaban da ya ci daga hukumar zabe daga wurin sha tattara sha tafi wato cibiyar hukumar zabe da ke mazabar shi daga wurin za a declare MP dan gidan majalisa da yayi nasara sannan daga wurin ko shi tattara shi su kawo na jiha jiha in wannan jiham ka na tattara a kawo wannan wurin sakamakon duka ya shigo nan
a bai shigo ba
ko dai bai shigo
ko da guda ma bai zo ba a ba mu sani ba muna jin kama mutanen voters na sun besiege constituency center collation centers na don bai bari return officers na wanda da suke aiki daga constituency center su samu wanga peace of mind su yi collation na don ya bari abin ya dade kinga ya bari abin ya dade don da yanzu ya kamata mu fara mu samu results na don
ko na cikin Accra ma haka nan
ko cikin Accra ma
shigo nan
ko abin zo komai bai zo ba dun jiya da muka kare 5 o'clock mun tsauna nan ga te mun je gida mun zo muna suna
to za ku gane abin da yasa hakan bai zo
eh in mun kira muna kira regional operatives mu suna ce kuma ba su samu ba at the regional level as well at the presidential ba su samu ba don komai bai zo ba where officers da suke kan districts suna still suna tattauna suna tarewa ba su kare su ba kawo
me za ku ce game da zaben bana a matsayin ku na ku ne shugaban wannan zaben ku ke bayyana sakamako to me za ku fari game da results wato sakamako da ke yawo a social media bakin jama'a
na results ku ke ji kan social media ku ke ji kan radio bari in explain miki wani abu results processing mu ko results tabulation mu na it is very transparent kingani
abayyane yake
don in an kidiya votes na daga polling station ana announce results na wurin shi kenan ya kare ba kidiya shi kuma koyina don in an kidiya daga polling station na votes da kowa zai samu candidates na za su samu shi kenan sun samu don in kina da in ke party ne ko ke radio station ne ko ke researcher in kana da proper systems da aka yi aka collate 40,000 results 40,648 results now from the polling station. Ka ya ka gan results nka. Sannan ma yisi isamu domnamu na ya je skin processes. Ya je constituency from constituency je region from region sannan zuna nga. Amma from the polling station in Canada there's a quick smartphones. Don what more parties na they were sun ba sun sai ba officials
yaran su da
phones don yan declare wurin shike na she su type she su send musu don suna the collation center kamanga most of the parties are suna the collation center don yin sun send musu na shike na sun fara collation sun fara collation don sun ya su samu result and wanga haka mu system yake tunda da muka fara election haka system yake don mutane kowa na gan results na suna jin results na sannan electoral commission ma eji in king duba king gan kama africa na ce this is the first time that you election electoral commission be declare results gudama ama incumbents leader na candidate na ya concede
defeat
ya yi don su da kansu suna collation su
ma sun tattara sakamako
sun tattara results sun tattara komai sun gan kama a abin beje ba commission be declare ba mu declare ko gudama ba amma don su ke samu results na from polling station
ma sun yi shirin tattara
sun yi tattara sun tara results komai su su ga gan kama
bayan za su jira hukumar
da kowa be jira mu don kowa be yi ce kama oh election commission kaza muna so mu sake results na muna so mu yi kaza election commission baka yake ce haka don mu da kanmu ba mu gan results na ba mu samu ba amma kowa ya samu kin gane kowa ya samu results na
akwai irin rikicin sakamakon zabe ka san mafi yawancin shekaru shi a ce kamar police station ga za su sake kidayawa an samu irin wannan matsalan bana wannan shekaran
ga ban taba ji ban ji kamar an yi wannan
abu kowa ya amince da saka
ina min kaman ban sani ba dai amma ina min kaman waɗansu daga waɗansu
wurin
an yi amma komai da da yi ana yin shi kan daga police station ko constituency center nan ga ba yin komai ba ki da resource nan ga ba ki da nan ga da muna tarawa
kawai kuke karba
muna karba ko
magana da zaka yi na karshe
oh mun ce na ce kaman kowai kwanta da hankalin shi elections ba bai kamata kowai yi fada ba bai kamata kowai ji kashe wani election muke ana so a elect president sabu kawai
ani abadana njiri na yau da gobe muliya america kenan mai gidan mai daba gurmi tabiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe la ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama ta mu lahira dai ni ga tsoro ajiri na yau da gobe muliya america dan azan ban raina ba duniya doron zabo duniya ta zama ta mu lahira dai ni ga tsoro ana son zagin ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muryan america kenan
ta da wannan wakar zamu tattauna da baban jama'a
ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muryan america kenan
sunana baba jamal nine deputy director na legal affairs for the party in ndc kuma na cikin campaign team na national across the country
ya kaga yadda ake gudanar da zaben bana
Informe yadda ake gudanar da shi, haka ake gudanar da zabe a tsarin demokradiyyar kasar Ghana.
Kamar kan da kuka sani dai, ayin zabe. Wanga ne na tara. Wanga ya yi daban domin mutanen da ke tsayawa. Farkon a samu mutanen Tudu guda biyu su ce shugabancin two major parties. Abinda sa shi ya daban kai. Abinda ke da damuwa kanan ne domin yanda gwamnatin da ke kan kujera ta ce gudanar da abubuwa. President ya zo ya ce wai ni ban ba kowa, zan ba mutumin party na
ba ka ganin fargaban wannan karo saboda dukkan sosai mutanen arewa Ghana ya kawo aka kawo jami'an soja da 'yan sanda da wasu daban, shi ne ya sa security ya yi tsanani.
A'a, domin sun gane kaman ka duba yadda abin ke tafiya. All opinion polls da aka yi, ra'ayin duka na nunawa kaman NDC John Dramani Mahama ce da nasara, kuma ba nasaran kusa ba, nasaran da akwai danja. Domin kana maganan 53% zuwa around 39%. Kasa akwai nisa, kuma gane ba shi na farko kenan. Na biyu kuma in ka duba wahalan da mutane ke yi a cikin kasa, wannan wahala sosai. Wannan wahala ya sa mutane da yawa an sake rai. Kuma ka duba cikin gwamnatin party nan da su kuma sun rarrabu. Kaga maganganun da suke na tsakanin su ya rarrabu, ba kaman wajen NDC ne kowa na sai waje guda ba. To irin wanga abubuwan ga na nuna wa kaman ko ya an ka di aika yi dai mu dai mun san kaman akwai nasara a bangaren NDC.
Yanzu mu zo tarihin zaben Ghana ko kuma demokradiyyar Ghana. Idan ka duba yanayin yadda ake cire shugabanni a America, akwai su senator, legislators ko Najeriya kuma haka. To Ghana yanayin zaben mu ya yake daga na ke farawa.
Mu namun unicameral kaje Nigeria by camera kaje US kuma haka ne, amma muna da only one parliament. To shi parliament muna ana zaben president, ana zaben wanga legislators. Don shi one chamber ne 76, da 75 ne, yanzu an kara guda 76. Don shi in aka je zabe, in ka zabe president shi ka zabe parliament gaba daya, haka muke yin sa. Don shi ba wani wani lokaci da maybe daga bayan wani ba shi nan ko ya rasu ne ko wani abu ne shi a yi bayan nan. Wan ba haka ba ne, aka zabe aka shi shekara hudu a kuma sabon zabe. Abin da ake yin kenan. Don mu namun nan direct ne. Kuma gane ba eh ba wani a yi nan a biyu kuwa nawa da sayin
ɓangar sikiri. Shi ne kawai rana ɗayan nan za a yi zaɓen duka a kare.
Gaba daya za a yi zaɓen duka a kare. Yau mun samu sabon president shi kuma shi da vice president din shi, shi mun samu 276 legislators an gama ka ne. Shi sabon shekara hudu.
So maganar ka na karshe, akwai wani abu da za ka faɗi game da zaɓen gaba?
Abin da zan ce dai ne na farko, mun ba gwamnati ya yarda da abin da jama'a za su faɗi. Domin ka gani in ba ka yarda da abin da jama'a su faɗi, mu NDC mun faɗi kuma mun kara maimaitawa. Ya kamata musamman matasa, domin in ka je ka yi wani tashin hankali, wani abu ya same ka ko wani abu ya bata, mu duka abin zai tafi. Na ƙarshe ina duban kaman ya kamata international observers an san dai wasu shigo gari. Ya kamata kuma su sa hankali. Ko ba gane ba a yi gaskiya. Ka ga abin da muke yin ga duka. Na wancan 2020 ma mun samu nasara, an cuce mu aka kashe mutane har guda tara, tukuna suka dauki shekaran ga ba za a yarda ai wannan kuma, domin Allah ya tuni zabinsa kuma sabon shugaban da za a cire shi da sauran mutanensa, Allah ba su sa su yi juya al'amarin garin, domin garin gaskiya ana cikin kunciya sosai, ana cikin damuwa.
Muliya Amerika dan azan ban raina ba.
Duka anan muka kawo karshen shirinmu na yau, ni ce taku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer. Ku kasance da wannan shirin a koda yaushe.
Ta gaida Malama Hawawu, da haka kuma muka zo ga karshen shirin na yau. A madadin Hawawu Abdulkarim din da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, sai fi wannan nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin. A washe rufe sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku.